Bismillahir Rahmanir Rahim. To sai kuma karatun wannan littafi na Fusul Fiktisari Siratul Rasul. Zamu tashi ne inda Malaki ke cewa maka Faslun Muqata'atu Quraysh li Bani Hashim wa Bani Muttalib. Haka ne ko? Faslun wannan fasali Malam ya buɗa ni mana bayani domin ya mana bayani akan Muqata'atu Quraysh, yanda Larabawa suka Qurayshawa suka yanke hulɗa da mu'amala li Bani Hashim ga Bani Hashim wa Bani Muttalib. Da kuma Bani Muttalib. Malam ya ci gaba da cewa thumma aslama Hamzatu ammu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da karin sai Hamza ammin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta. Wa jama'a kathirun, da kuma wasu jama'a masu yawa. Wa fashal islamu, da kanan musulunci kuma ya ci gaba da watsuwa a duniya. Fashashi ne ya watsu. Bi ma'ana intashara. Falamma ra'at quraishun zalika sa'aha, bayan quraishawa sun ga jama'a suna shiga cikin musulunci, musulunci na ta watsuwa yankuna daban-daban na duniya, haka sai ya mata muni. Wa ajma'u an yata'aqadu ala Bani Hashim wa Bani Muttalib bin Abd Manafin, sai dukkan suka kullar ra'ayinsu guri daya, suka yi ittifaki akan cewa yanzu za su kulla alkawari yarjejeniya tsakankaninsu ta hanyar yanke zumunci tsakaninsu da Bani Hashim da kuma Bani Abd Manafin. Allah yubayyi'uhum, gashi nan cewa bayan suka kulla alkawari cewa yanzu ba za su bi musu, ba za su sake ciniki tare da su ba. Wala yunakihuhum, ko ba za su yi aure tare da su ba, wato ba za su rinka ba su aure ba. Wala yukallimuhum, ko ba za su taba, ba za su sake musu magana ba. Wala yajalisuhum, ko ba za su zauna tare da su ba. Hatta yuslimu ilayhim rasulullah sallallahu alaihi wasallam, har sai sun ba su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anasu yana musu barna, yana canja mutane suna barin addini da suka gada daga iyaye da kakanni. To yanzu ya za a yi su ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam? Wa katabu bi zalika sahifatan, sai suka rubuta takadda akan wannan alkawari, akan wannan yarjejeniya da suka kulla. Wa allaquha fi saqafil ka'aba, sai suka manna ta a jikin ɗakin Ka'aba, ko kuma a rufin ɗakin Ka'aba. Wa yuqalu innal ladhi katabaha, amma ce wanda ya rubuta wannan wasiƙar shine Mansur ibn Ikrama bin Amir bin Hishab bin Hisham bin Hashim bin Abd Manafin. Wa yuqalu bal an-Nadhr bin al-Harith, wa nasma ne suka ce a an-Nadhr bin Harith shine ya rubuta wannan takarda. Fada alayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan haka ma uban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya mishi mumunan, ya mishi addu'a. Fashullat yaduhu, dan haka sai hannunsa ta shanye, ya zama ya koma zama mai shan inna, saboda ya rubuta takardan da ke taimakawa akan barna a bayan ƙasa. Wan haza ila shi'bi Banu Hashim, to daga nan ne kuma sai Banu Hashim sai suka karkata, wa Bani Muttalib da kuma Bani Muttalib suka karkatu mu'minuhum wa kafiruhum. Aka ne ko? Illa Abu Lahab la'anatullahi alayhi fa innahu zahara quraishan wa baqaw ala tilka alhala la yadkhulu alayhim ahadun nahwa min 3 sinina. To wan haza ila shi'bi Banu Hashim wa Bani Muttalib, to daga nan ne sai suka tsare Banu Hashim da Bani Muttalib a cikin wani shinge, mummunansu da kafiransu. Illa Abu Lahab la'anahu Allah, sai dai banda shi Abu Lahab Allah shi la'ance shi. Fa innahu zahara quraishan, shi yayi fito, na fito da quraishawa ne. Wa baqaw ala tilka alhal, sai su Bani Hashim da Bani Muttalib suka tabbata a cikin wannan hali na tsari, watan da aka tsare su. La yadkhulu alaihim ahadun, ba wanda yake shiga cikin su ya kasuwanci da su ko wata hulɗa, kuma sannan ba a bari su, kuma suna fita su ma. Nahwa min 3 sinina, ba aka tsare su hana tsawon shekaru 3. Wa hunaka amila Abu Talib qasidatul mashhura anan ne ma Abu Talib ya rubuta wasiqan takaddan nan tasa kundin nan nasa wacce ta shahara jazallahu anna abda shamsin wa nawfala wannan ta fara da wannan ta fara da jazallahu anna abda shamsin wa nawfala thumma sa'afi naqdi tilka sahifa aqawam min quraish daga nan kuma sai wasu daga cikin mutane suka yi kokarin keta wacce nan takadda da aka rubuta ta domin cutar da waɗannan Banu Hashim da kuma Banu Muttalib fakana alqa'imu fi amri zalika Hisham ibn Amr ibn Rabi'a wanda ya tsayi kan haka shine Hisham dan Amr dan Rabi'a bin al-Harith bin Hubayb bin Juzaifa Juzaima bin Malik bin Hisl bin Amir bin al-Ayy mashafi zalika ila mata'am ibn adi yayi tafi ne zuwa ga mata'am dan adi akan haka wa jama'a min quraish da wasu tawaga da cikin quraishawa fa ajabuhu ila zalika su kuma suka amsa mishi haka wa akbar rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamahu da kanin sunan sallallahu alaihi wasallam ya ba mutane su labari anallaha qad arsala ila tilkas sahifatil arda cewa Allah ya aika da ko ya tura wata termite mai cicce take da suna ne gara ita ce arda Allah ya tura gara daga baya taje ta cinye wannan takarda fa akalat jami'a ma fiya sai ta cinye duk abin da ke cikin wannan takarda illa zikrullahi azza wa jalla sai dai inda koyi akwai ambaton Allah nan ne bata cinye ba fa kana zalika hakan sai ya kasance kuwa thumma raja'a banu hashim da kanin sai banu hashim suka dawo Ibnu Muttalib ila Makka da Banu Muttalib zuwa garin Makka wa hasalul sulhu sannan kuma sai da kanin sai sulhu ya tabbatu biragamin min Abi Jahal Amr bin Hashim duk da kiyayen da ke bangaren Abu Jahal dan Amr dan Hashim Ubangiji Allah ya sa su kai sulhu wa tasalul khabaru bil ladina hum bil habash labari sai isa zuwa ga musulmin da ke can Habasha anna quraishan aslamu cewa dukan quraisha sun musulunta fa qadima makka minhum jama'a sai wasu daga cikin jama'a na muhajirun zuwa habasha sai suka dawo garin makka fa wajadul bala'a wa shidda kama kana sai suka sami ai bala'i da tsananin da ake ciki kamar yadda suke ni a da fastamarru bi makka ila an hajara il madina haka ne ko na'am fastamarru bi makka sai suka tabbata a garin makka ila an hajaru ila madina har dai zuwa lokacin da suka hijira suka kuma suka zuwa garin madina illa sakran bin amr bin amr sai dai banda sakran dan amru zauji sauda binti zam'a mijin sauda dan yar zam'a fa innahu mata ba'da maqdamihi min alhabasha bi makka saboda shi Allah ya dauke ransa bayan ya dawo daga Habasha a nan garin Makka Allah ya dauke shi kabla hijira gabanin hijira ila Madina zuwa garin Madina wa illa Salama bin Hisham sannan ma banda Salama dan Hisham wa Ayyash bin Abi Rabi'a fa innahu mahtubi sa mustadafina saboda su an tsare su ne suna masu rauni wa illa Abdullah bin Makhrama bin Abdul Uzza sai dai banda Abdullah bin Makhrama bin Abdul Izza fa innahu hubisa shi ma an tsare shi ne a kafirai sun tsare shi falan ma kana yi mubadarin to yayin da ya kasance lokacin da aka yakin badar haraba mina mushriki ne sai ubangiji Allah ya sa mushi da mafita ya gudda ka mushrikai ilal madina zuwa garin madina a ilal muslimi zuwa ga musulmi watan ya dawo zuwa ga musulmi kenan bayan ya gudu Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.